الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna biyar ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 23 ga watan 6 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba dai fi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am Mimi eh to su kafaruri da ake yin su a ranar Idi tun lokacin da mutum ya fita daga gida har zuwa masallaci idan ya isa masallaci ba dainawa ba zai ci gaba da yi har akai lokacin da limami ya zo gane ko a lokacin da limami ya zo to a lokacin nan sai a dakatar da su domin liman yana zawa kai tsaye sallar idi za a tada kuma kamar yadda bayani ya gabata wato shi irin wannan zikiri tun farkon Zulhijja aka sunnanta mana shi har zuwa ƙarshen kwanukan Mina kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya fassara mana al-ayyamul ma'lumat cewa su ne kwanuka goma na farkon Zulhijja kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Hajji liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am ash-shahid wa yadhkuru ismallahi dan su ambaci ubangijin su fi ayyamin ma'lumatin a cikin wasu kwanuka sananni sune waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja kamar yadda ya tabbata mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran watan Zulhijja ya kama sukan yawaita irin wannan zikiri takbir da tahmid da tahlil da kuma wato shine tahmid kamar yadda ya tabbata a cikin sahihain ko kuma mu ce a cikin sahihul bukhari Abu Huraira Allah ya karama sa yadda da Abdullahi dan Umar marwayitan hadisin idan watan Zulhijja ya kama sukan daukaka muryar su game da wannan zikiri har ma sukan shiga kasuwa suna yi domin tunatar da jama'a kuma haka ya tabbata cewa Mina har gumza take saboda yadda sahabbai suke daukaka muryoyin su game da wato ambaton Allah subhanahu wataala a irin wannan kwanukan wato kwanuka goma na farkon Zulhijja. To dan haka dai a takeice kenan sune kabarorin da suke zarcewa har izuwa ranar Idi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ataina Dawuda Zabura. Ubangiji ta'ala ke fada cewa mu ne muka ba Dawuda alaihi salam wani littafi na musamman. Wanda bayani ya gabata lafazin Zabur mufrad ne, jam'unsa shine wato zubur, kamar yadda malam ya zo mana da wannan kalima ta zubur, wanda kalima ta zubur tana cikin suratu Ali Imran. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Idan aka ce zuhur ma'ana kutub, kamar yadda zabur mufradinsa ne shine ai kitab, shine Ubangiji ta'ala ya ce lalle mu ne muka ba annabi Dawud alaihi salam wato wani littafi na musamman, shine littafin da ya shahara da suna zabur. To a takaice mun karanta kalmomin da malam ya zo da su ya fassara mana waɗanda suka kunshi kissar annabi Dawud, har ma hadisi na farko a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake faɗa khuffifa ala Dawuda alaihi salamul Qur'an, wato an sauƙaƙa ma annabi Dawud alaihi salam karatu. Lafazin Al-Qur'an anan bi ma'ana al-qira'a, an gane ko ma'anarsa al-qira'a karatu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke fada a cikin suratul Qiyama, yake fada la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu ay fattabi qira'atahu, kabi karatunsa. To shine anan yake fada an sauƙaƙa ma annabi Dawud alaihi salam wato karatu, ma'ana karanta littafin wannan zabura, wanda kasancewar wannan kuma horewa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya sauƙaƙa mana karatun Al-Qur'ani a fadarsa walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Ubangiji ta'ala yace tabbas mu ne muka sauƙaƙa wato wannan Al-Qur'ani muka hure shi lidh-dhikr, Ubangiji ta'ala yace domin tunawa da ni. Allah ya hure ma bayinsa mu'minai karanta Al-Qur'ani. Shi yasa duk wani littafi da ka sani ba wanda ya fi saukin karatu sama da Al-Qur'ani, domin horewa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka ɗauka kafin ka haddace sikira ɗaya ta wani zance wanda yake ba Al-Qur'ani ba, to a iya lokacin da za ka ɗauka a haddace wannan sikira ɗaya in aya ce ta Al-Qur'ani ka haddace sama da aya goma. dan haka wannan saukakawa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ya fada fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda la fadar sa wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min muddakir to shine anan yace an saukaka ma annabi Dawud alaihi salam wato karatun littafin zabura fa kana ya amuru bi dawabihi fatusrar ya kasance yakan bada umarni game da wato ababan dabobin sa fatusrar wato a daura musu sirji an gane ko ma'ana dawakan sa zai bada umarnin cewa a daura musu sirji fa yaqra'ul qur'ana qabla an tusraja dawabuhu yakan karance wannan littafi na zabura gaba daya kafin a gama daura sirdin kafin a daura ma dabobin sa sirdi tuntuna har ya sauke littafi wannan hurewa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala wasu Allah ya musu irin wannan baiwa dandanan sai ka gaba tare da daukan wani lokaci wato tuntuni sun sauke alqur'ani shi yasa kamar yadda al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa a cikin littafin sa At-Tibyan fi adabi hamalatil qur'an ya hakaito daga cikin magabata akwai waɗanda suke sauka biyu a yini akwai waɗanda suke sauka hudu a yini amma kuma galibi waɗannan ba sa yin irin wannan sauka sai a irin lokaci wanda yake ma'abucin albarka irin wata wanda yake na Ramadan domin wata ne wanda ake buƙatar a matsalan ba a wajen karanta alqur'ani amma in so samu ne abin da yake sunna to kar mutum ya sauke alqur'ani kasa da kwana bakwai an gane ko kamar yadda ƙarin bayani zai zo domin makasudin karanta alqur'ani shine a ringa lura da abubuwan da shi qur'ani ya kunsa na hukunce kuma a kwatanta yin aiki da shi kamar yadda Allah ya mana umarni akan haka a fadarsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi ash-shahid liyadabbaru ayatihi dan bayi su lura da wato ayoyinsa makasudin shar'anta mana karanta alqur'ani shine a karanta domin a lura da abin da yake cikin sa kuma a kwatanta yin aiki da shi to shine anan sai yake fada yace wala ya'kulu illa min amali yadihi annabi Dawud alaihi salam bugo da kari baya cin wani abinci sai ta hanyar abinda hannun shi ya aikata duk abincin da zai dauka ya kai bakin sa to sai ya tabbatar da cewa jikin shi ne abu ne wanda ya aikata da hannun shi to shi yasa a wannan gaba wasu malamai suka tafi akan cewa a cikin dukkan wata hanya ta neman ta rayuwa ta neman abinci sana'ar hannu ita ce shagaba ita tafi kusa da halak yana daga cikin sana'ar hannu kuma wadda take fiyayya wato shine noma an gane ko saboda shi amfanin noma amfani ne wanda yake muta'addi yakan ketare kan shi manomi ya isa kan wasu halittu na Allah Allah kadai ya san adadin bayin da suke amfana da abin da mutum ya noma kaga kai ka ci wani ka bashi kyauta wani ka bashi sadaka wani ya sata wanda ya sata ma sai an rubuta maka lada kamar yadda ya zo a hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abinda aka sata na manomi in dai ya nemi lada a gun Allah to yana da sakamakon yana da ladan sadaka har zuwa kiyama yasa yace ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu insanun wala dabbatun wala bayrun illa kana lahu sadaqatan ila yawmil qiyama aw kama qala manzon Allah yace babu muslimin da zai dasa dashen wata itaciya ko ya shuka wata shuka dan adam ya ci ko tsuntsu ya ci ko wata dabba ta ci manzon Allah yace face yana da ladan sadaka har zuwa kiyama to kaga anan idan ka dauka ƴaƴan adam sun ci kwayar dabbobi su za su ci karmani kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa kulu war'au an'amakum an gane ku Ubangiji ta'ala yace ku ci daga abinda kuka noma kuma ku kiwata dabbobinku ga yacin kuma cikin suratul wannan cikin suratul Nazi'at Ubangiji ta'ala da yake bayani ko mu ce cikin suratul A'ma da yake cewa mata allakum wali ana amikum an gane ko mata allakum wali ana amikum dan amfani gare ku wali ana amikum haka nan dabbobin ku kenan ku din kun ci kwayar dabbobin sai su ci karmami to Allah kadai ya san adadin dabbobin da suke ci kuma tsuntsaye Allah kadai ya san adadin tsuntsayen da suke amfana da noman da manomi yake noma to shi yasa malamai suka tafi akan cewa sana'ar hannu tafi kowace sana'a matsayi abun Allah kuma tafi kusa da halak shi yasa annabi Dawud alaihi salam baya ci baya sha sai ta hanyar abinda hannun shi ya aikata to shi wata sana'a ce Allah ya koya masa shine kera sirke sirke riga ce ta yaki wanda kar mu manta bayani ya gabata game da ayoyin da malam ya zo mana da su an gane ko wanda Ubangiji ta'ala ya umarci annabi Dawud ani imal sabiqatin wa qaddir fisr Ubangiji ta'ala ya ce masa ka kera wato sirke wanda yake mai cikar saka wa qaddir fisr Ubangiji ta'ala ya ce ka daidaita game da zuwa da kusa kar yayi kunci kuma kar yayi fadi da yawa kenan ka yi shi daidai wa daida to kasancewar kera sirke shine sana'ar annabi Dawud Ubangiji ta'ala ya masa wata mu'jiza shine ya tausasa masa bakin karfi kamar yadda ya faɗa wa alanna lahul hadida mu ne muka tausasa masa bakin karfi idan ya dau bakin karfi annabi Dawud alaihi salam yadda ka san ɗayan mu ya dauki dawan gura ko ya dauki shingon sai yadda ka dankwasa ta in dawan gura ne sai yadda ka yi da shi to haka annabi Dawud alaihi salam Ubangiji ta'ala ya masa wannan mu'jiza ya lausasa masa bakin karfi to kaga anan kar ka yi tsammanin cewa ba shi ta wata hanya a'a ga yafin mulki gare shi kuma mulkin annabi Dawud mulki ne mai karfin gaske ba mulki bane ba na wasa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa shaddadna lahu mulkahu mun karfafa masa mulkin sa mulki ne wanda yake a baya ba a taba yin irin shi wanda yazo yayi mulki irin nashi har ma ya zarta na mahaifin shine annabi Sulaiman alaihi salam shi yasa zaka ji a cikin kissosi a Isra'iliyat suna fadar cewa mihrabar shi ma inda yake shiga yana ibada soji 30,000 suke gadin wurin mayaka to duk da karfin mulkin da Allah ya bashi ga yanzu wannan hudabubin shi ne yake sawa da wakai da wannan a daura musu sirri dukiyar gata amma yana tsantsanin ya ci wani abu daga cikin ta sai ta hanyar abin da hannun shi ya aikata shi yasa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa ma akala ahadukum ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadi wa inna nabiyallahi Dawud alayhi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Manzo Allah yace dayan ku da dai bai taba cin wani abinci wanda yake fiyayye sama da cin abincin da hannun shi ya aikata, ma'ana jibinka. Manzo Allah yace domin annabin Allah annabi Dawud ya kasance yana ci yana sha ta hanyar abin da hannun shi ya aikata. Shi yasa zaka samu magabata di yadda aka kai aka kawo, zaka samu mutum yana da wata sana'a ta shi ta musamman wanda ta hanyar nan yake ci yana sha domin tsarkake abinci. To irin abin da yayi karanci a cikin al'umma a yau, kawai mu ba ruwan mu duk abin da yazo turawa za a yi. Shi kuma dole a yi taka tsantsan, dole a yi taka tsantsan, saboda kasancewar wannan taka tsantsan din shine zai ƙara kusantar da kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka sami yarda da amincewa ta shi. Malam na faɗa Musa ibn Uqba shi ya rawaito wannan hadisi da sahu daga Safwan, shi ko daga Abba ibn Yasar, shi ko daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa, hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kara masa yadda, yake fada ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-layla ma ishtu. Abdullah ibn Umar ibn Amr yake fada cewa an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa na fada cewa iya rayuwata dini na Allah zan yi azumi, wala aqumanna al-layla kuma zan tsaya cikin dare in kwana ina sallah iya rayuwata. Haka shi Abdullah ibn Amr ibn al-As ya ci ma kanshi wannan alwashi cewa dini na Allah zai yi ni da azumi kuma zai kwana sallah, haka zai mai da rayuwarsa gaba daya. To sai aka je aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wannan ibada da ya dora ma kansa. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم الله صلى الله عليه وسلم سيكري عبد الله سيجي دشي انت الذي تقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما ايش شن هكني كاينه كفدا كتي يا رايورك زاك بودي ده ازمي كما زاك كوانا صلاه. Kuntu sai nace masa kadu kuntu, tabbas ya rasulullahi na fada. Wanda wannan yana nuna mana wata karantarwa ta musamman, idan aka zo aka ce maka wane ya ce kaza, to karka hau ka zauna, ka bari har ka same shi ka tambaye shi shin wane abin nan da aka fada aka ce ka ce kaza haka ne. Kenan ta hanyar nan zaka tabbatar da cewa in haka ne ka san da cewa ya fada, in ma bai fada ba a wannan lokaci zaka iya sani. To shi yasa annabi manzo Allah ya tambaye shi yace kai ne ka fada kace dini na Allah zaka yi ni da azumi kuma zaka kwana sallah, yace eh tabbas yace na fada. Kana sai manzo Allah yace masa innaka la tastati'u zalik, ka san da cewa lalle ba zaka iya haka ba, rayuwarka kullun azumi wuni azumi kwana sallah. Manzo Allah yace masa fasum wa afdir, je ka kai azumi iya gulgudin iyawarka wa afdir kuma ka ajje ka huta. Haka manzo Allah ya bashi a farko kofa bude, ka je kai azumi iyayinka kuma ka ajje ka huta. Wa qum wa nam, manzon Allah yace masa ka tsaya cikin dare kai sallah, wannan kuma ka kwanta kai bacci ka huta. wasummina shahri thalathata ayyam, manzo Allah yace daga cikin kowane wata kai kokarin yin azumi uku, fa innal hasanata bi ashri amsaliha, domin kyakkyawan aiki a gun Allah wato ana linka ma bawa fatankwacin sa sau goma, kamar yadda Allah ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki Ubangiji Ta'ala yace ya cancanci kwatankwacin wannan aiki sau goma. Kuma karkai tsamanin daga gomar an tsaya, a'a daga goma kuma Allah zai linka aikin ya koma 700, daga 700 kuma zai lullunka iya adadin da shi kadai ya sani, kamar yadda hadisi yake cikin sahihai. Duk aiki kyakkyawa da bawa mumini zai aikata, a farko Allah zai linka shi sau goma, daga goma zai linka shi ya koma 700, daga 700 kuma zai ci gaba da lullunka shi iya adadin da shi kadai ya sani, kamar yadda ya faɗa wa in taku hasanatan yudaifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. To wannan azumi uku a kowane wata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da Abdullahi ibn Amr, su ne azumin da ake kiran su wannan siyamu ayyamil bir, ko kace saumu ayyamil bir, azumtar kwanukan hasken wata 13, 14, 15. Idan mutum yana rike da lissafin wata, to haka ya dace ya yi su, amma tare da halaccin zai iya yin su a goma na farko, ko goma na tsakiya, ko goma na ƙarshe. Shi dai kar ka sake watan ya mutu ba tare da kayan azumi uku, amma in so samu ne ka yi su 13, 14, 15. Manzon Allah sai ya ce masa wa zalika mithlu siyami dahr, hakan manzon Allah ya ce kwatancin azumtar zamani ne gaba daya. Tamkar mutum ya shekara yana azumi bai aje ba, idan an hada da na Ramadan, kamar yadda ka'ida ta gabata cewa fa innal hasanata bi ashri amsaliha, kyakkyawan aiki akan linka ma bawa sau goma. Idan ka dauka kayi azumi uku a wata, kowane ɗayan an linka shi goma, kenan ya zama nawa? 30. Idan aka yi wata goma kana yi, ko mu ce aka yi wata goma sha ɗaya kana yi, an samu nawa kenan? A 330. To kuma sai a hada da shi azumi na Ramadan, an gane ko? Idan an hada da na Ramadan 30 kenan, an samu nawa? 360. Tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba, kwanukan shekara kenan kwana 360. Kuma haka fadala ta Ubangiji Subhanahu Wata'ala, in ka azumci wata na Ramadan ka raka shi da azumi 6, shi ma tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba. To kaga idan ya zamanto mutum ya hada wannan, a duk shekara kana da azumin shekara 2, saboda shi na Ramadan azumi 30 ne, ko 30 ba daya, in ma an yi 30 ba daya a gun Allah a matsayin 30 yake, kamar yadda hadisi yake cikin sahihul Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaharani la yanqusani, watanni biyu ba sa tawaya, ko da sun tawaya a bangaren lissafi, to a bangaren lada ba sa tawaya a gun Allah, wato a zaman 30 daidai yake. Watan na biyu shine watan Zulhijja, watan da muke ciki, shi ma baya tawaya, ko da ya tawaya a lissafi, to a gun Allah cike ke, inda Allah zai kaddara a kuskure a tsaya Arafa ran 8 ga wata, ko kuma ran 10 ga wata, to a gun Allah a matsayin 9 ga wata aka tsaya, an gane ko? A kuskure cewa wai ba a samu labarin ganin wata, ashe wata tuntuni ya tsaya, sai 10 ga wata aka tsaya, ko kuma 8 ga wata aka tsaya Arafa, to a gun Allah a matsayin 9 ga wata yake. Hadisin yana cikin wannan littafi na Sahihul Bukhari, shaharani la yanqusani. To kaga idan ka dauka shi watan Ramadan, to kowane daya an linka shi sau 10, 10 10 sau 30 nawa kenan? 300, ko mu ce 30 sau 10 300, ka raka shida azumi shida a cikin watan Shawwal, wannan shida kowane ɗaya an linka shi ya koma goma, goma goma sau shida nawa kenan 60, idan an hada tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba. To shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa zalika mislu siyami dar, hakan manzon Allah ya ce tamkar wato azumtar zamani ne gaba daya. Fa kuntu sai na ce masa inni udiku afdala min zalika ya rasulullah, nace ya manzon Allah ina da ikon sama da haka, ma'ana kokari na ya wuce azumi uku a kowane wata. Maza Allah ya ce masa fasum yawman wa afdir yawmai, to je ka idan ka azumci ni yini bi, manzon Allah ya ce aje ka huta. Gane ko? In har kana ganin cewa kokarinka ya wuce na kai azumi uku a kowane wata, to je ka yau in kai azumi yini daya kwana biyu sai ka huta, in ka huta kwana biyu hannu sai ka yi azumi kuma kwana biyu ka huta. Kala sai ya ce kulutu inni udiku afdala min zalik, na ce ya Rasulullahi ina da kokari sama da haka. Kala sai manzo Allah ya ce masa fasum yawman wa afdir yawman, to je ka yau in ka yi azumi gobe ka huta, jibi in ka yi gata ka huta. Wadhalika siyamu Dawud, manzo Allah ya ce hakan shine azumin annabi Dawud. Wa huwa a'dalu siyami, wannan shine fiyayyen azumi. Lafazin a'dal anan bi ma'ana afdal, shine fiyayyen azumi. An gane ko? Yau kai gobe ka huta, jibi kai gata ka huta, kamar da rayuwarka haka. Kuntu sai nace masa inni udiku afdala minhu ya Rasulullah, ya manzon Allah ni fa ina da iko, ina da kokarin sama da haka ya manzon Allah. Kaga me yake so? So ake so yake a ce masa je ka kullun kai tai. Manzon Allah sai ya ce masa la afdala min zalik, ai babu sama da wannan. A wata riwaya manzon Allah ya ce la sama man samad dar, duk wanda ya azumci zamani kullun azumi, kullun azumi ba hutu, manzon Allah ya ce ba azumi bane ba. Babu azumi ga wanda ya azumci zamani, mutumin da kullum kawai rayuwarsa gaba ɗaya kullum azumi ne ba maganar huta. Kenan duk kokarinka to dole ka takaita akan abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na azumin annabi Dawud. Yau kai gobe ka huta, jibi kai gata ka huta, wannan in kana da kokarin. Kuma in azumin ba zai kai ka ka samu rauni ga barin wani abu da ya zama wajibi a kanka. Shi yasa ai a ƙarshen hadisin a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa shi annabi Dawud duk da wannan azumi da yake baya gudu, baya jan baya ja, baya ja da baya idan ya haɗu da abokan gaba. In an fita fagen fama ba gudu ba ja da baya, azumin da yake baya sababa masa rauni a jiki. Kenan kaga in har ya kai shi azumin na annabi Dawud zai sa bawa yayi rauni ga barin wani abu da ya zama tilas, ya zama wajibi a kan shi, to anan dole kuma ya takaita, saboda shi dai wannan nafila ne, wajibi ku shi ake gabatarwa akan nafila. To a takaice mallam ya zo da wannan hadisi saboda wannan gaba da yace wa zalika siyamu Dawud, wannan shine azumin annabi Dawud, wa huwa a'dalu siyam, shine kuma fiyayyen azumi. Kenan wannan yana daga cikin jumullar kissar annabi Dawud alaihi salam. Sana hadisi na gaba hadisin Abdullahi ibn Amr Allah ya karama sa yadda, yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ni alam unabba'a annaka taqumu al-layla wa tasumu an-nahar, manzo Allah yace shin ba kai bane aka bani labarin ka cewa rayuwarka kullun azumi, wini azumi kwana sallah? Fa qultu na'am, nace kware ya manzo Allah, tabbas ko haka ne. An gane ko? Alam unabba, manzo Allah yace shin ba a bani labarin annaka cewa kai ne ta kumun laila kake tsayawa dare tsawon dare ka kwana kana sallah, wata sumun nahar kuma kayin kana azumi, nace masa kwarai. Fa qala, sai manzon Allah yace da ni, fa innaka idza fa'alta zalim, ka san da cewa in har ka dore akan haka fa hajamatil ayn, wato idanunka za su baki, ma'ana idanka zai fada. Me yake nihi anan? Saboda babu barci babu hutu, wa nafihatin nafs, kuma ranka za ta yi matukar gajiya ta yi rauni. A wayi gari ka dakushe ka kasa. Manzo Allah ya ce masa, sun min kulli shaharin salasata ayyami, shi ka a kowane wata kai azumi uku. Fa zalika sawmud dahr, azumi uku a kowane wata, manzo Allah ya ce shi ne azumtar zamani gaba daya. Auka sawmud dahr, ko kuma tamkar azumtar zamani yake. Tamkar mutum ya azumci zamaninsa, ya shekara yana azumi bai huta ba. Kultu, sai na faɗa na ce masa, inni ajidu bi, ya Rasulallahi, aini ina da kokari, ina da himma. Ala Mis'ar, Mis'ar ibn Kidam, marwaicin hadisin ya ce ya ani kuwa, ma'ana ina da kokari da kuzari. Ala, sai manzo Allah ya ce masa, fa sun sauma Dawud alaihi salam, je ka yi azumi irin azumi na annabi Dawud. Wa kana yasumu yawman wa yufdiru yawman, annabi Dawud ya kasance yakan azumtar yini wani yinin kuma ya huta. Wala ya firru idza laqa, baya guje ma abokan gaba in ya haɗu da su a fagen fama, baya ja da baya. Kenan azumin da yake baya sabbaba masa rauni a jiki, balantana ya gudu ko ya ja da baya. Wannan duka yana karantar da mu asali shine wato at-tawazun, ko kace al-muwazana. Mutum ya ringa auna komai, karkaye abinda zaka rijayar da wani bangare wanda zai kai ka kakasa. Ita rayuwa daidaita ta ake, kamar yadda a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa masa, yace ka san da cewa ranka fa tana da haƙƙi akan ka, iyalinka suna da haƙƙi akan ka, baƙonka yana da haƙƙi akan ka, idanka yana da haƙƙi akan ka. Manzo Allah yace duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa. To kaga shi yasa anan ya nuna masa cewa, to in har ka dore akan haka idanunka za su fada. An gane ku? Shine yace hajamatil ayn, ay garatil ayn, idanunka za su fada. Kidan jiki zai kanjame, gaba ɗaya shi zai yi rauni. Dama ai in jiki yayi rauni, yunwa ta yi yunwa, idanu suke fadawa su koma can su ko. Shine manzo Allah yace masa, wa nafihatin nafsu, kuma ranka za ta yi matukar gajiya ta yi rauni. To kaga gangan jikinka yana da haƙƙi akan ka, naka bashi ka san lokaci wanda zaka huta, wanda zai huta. Idanka yana da haƙƙi akan ka, ka bashi lokacin da zai yi dan barci. Baƙonka yana da haƙƙi akan ka, ka dan samu lokacin da zaka tattauna da shi. Iyalinka suna da haƙƙi akan ka. To don haka manzon Allah sai ya ce ka ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. To don haka ba a buƙatar mutum ya dora ma kansa ibadar da tafi ƙarfinsa. Shi kanshi Abdullahi ibn Amr, Allah ya ƙara masa yadda, kamar yadda yake cikin wata riwaya, banda azumin da ya dora ma kansa da kwana sallah, sai da ya dora ma kansa dini na Allah, sai ya sauke Al-Qur'ani. Aini da dare kullum ya sauke Al-Qur'ani. To abinda ya shafi saukar Al-Qur'ani, manzon Allah ya ce masa, je ka a duk wata ka sauke Al-Qur'ani. Ya ce ina da kokari sama da haka. Aka ce masa je ka a kwana 20 ka sauke. Ya ce ina da kokari sama da haka. Aka ce masa je ka a kwana 10 ka sauke. Ya ce ina da kokari sama da haka. Aka ce masa ya sauke a sati guda. Ya ce yana da kokari sama da haka. Manzon Allah ya ce masa duk wanda ya sauke Al-Qur'ani kasa da kwana 3. Manzo Allah ya ce bai fahimce shi ba. To shi ne malamai suke yin wannan minene subuhu, ma'ana sukan kasa Al-Qur'ani kashi 7, wanda a cikin sati ka sauke, daga sura kaza in ka kamo daga Fatiha in ka kamo ga inda zaka tsaya gobe in ka dauka ga inda zaka tsaya wanda in ka dauka yadda suka karkasa a sati guda ka sauke alqur'ani wannan shine abin da yazo a sunna wanda duk wanda zai yi irin wannan sauka to duk saukar da zai yi zai fa'idanci abubuwa da dama wanda da bai san su ba saboda shi dama abin da ake bukata nura da shi alqur'ani domin kuma a kwatanta yin aiki da abin da yake cikin sa shi Abdullahi ibn Amr da ya daukan ma kansa haka karshen rayuwar shi sai da yayin nadama yace wallahi yau inda sai ya zamanto da kin yake yin azumin tsuha ya cin masa dakkal yake kaiwa sai ya zamanto yake tarawa shi na Annabi Dauda in yayi wasu kwanuka ya kwashe yana azumi kamar misali yayi kwana 10 yana yi Allah sai ya dauki kwana 10 wannan duka na hutu ne an gane ko sai ya ringa fada yana ciza ya tsa yana cewa wallahi rangwamen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu da yin azumi uku a kowane wata inda za a dawo mun da shi yau yace wallahi ya kuso yuwa a guna saboda duniya da abin da yake cikin ta amma lokaci ya riga ya kure me yasa saboda ya riga ya dau alƙawari cewa zai yi irin wannan azumi na Annabi Dawud to kuma uwa ya zo kuma da kila ake yi da kila ake kai azumi shi yasa duk abin da mutum zai yi ya dau didi iyawar shi kuma wannan shine abin da Allah ya fi so kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ahabbul a'mali ila Allahi adwamuhu wa in qalla adwamuha wa in qalla aw kama kala manzo Allah yace mafi soyuwar ayyuka a gun Allah aiki wanda yake mafi dawwama ko mun kankanta shi abinda zaka yi yau kai gobe kai jibi kai gata shi Allah ya fi so da zaka yi mai yawa a yau shikenan gobe ka kasa kuma sai an samu wasu kwanuka sannan kai a ka dau dan kadan wanda kullun zaka iya yi ko ma wani aiki ne na ibada ka dau iya gwargwadon yadda zaka iya shi Allah ya fi so babun ahabbu salati ila Allah salatu Daud wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusa wa yasumu yawman wa yufiru yawma ala Ali wa huwa qawlu Aisha radiyallahu anha ما ألفاه السهر إندي إلا نائما قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثا
ما لنا فدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ahabbu salati ila Allah salatu Daud mafi sunuwar sallah a gun Allah sallata Annabi Daud gane ko sallata Annabi Daud alaihi salam ita ce sallar da Allah ya fi so sai ya ce wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud fiyayyan azumi mafi soyuwar azumi a gun Allah azumin Annabi Dawud to yaya sallar Annabi Dawud take malam sai yace kana yanamu nisfal layl Annabi Dawud ya kasance yana bacci wato rabin dare an gane ko idan ya raba dare gaba ɗayan shi tsakiya to kashi na farko rabin gaba ɗayan shi bacci yake waya ku musulusa sai ya tashi a kashi daya daga cikin ukun dare. An gane ko kashi daya daga cikin ukun dare sai ya tsaya yayin bacci, wannan sai ya tsaya yayin sallah. Waya na musulsu kuma kashi daya daga cikin shida na dare kuma sai ya kwanta yayin bacci. Yanzu misali ka dauki dare gaba ɗayan shi daga faduwar rana zuwa ketowar alfijir, an gane ko? Ka dau wani awa shida a bai kai 12 ba, an gane ko? Ka dauke shi ma awa 10. Yanzu misali in ka dauka rana a ta fada karfe 7, alfijir kudu da minti 50, ka dauke shi da 52 ne, to ka dauka kama kai shi karfe 5 yanzu misali, kaga daga karfe 7, 8, 9, 10, 11, 12, karfe 1, karfe 2, karfe 3, karfe 4, karfe 5, mun samu nawa? Awa 10. To wannan awa 10 sai ka kasa ta tsakiya, in ka kasa ta tsakiya kenan za ka yi barcin awa nawa kenan? Awa 5 kenan. Wannan kenan shi ko dare tun daga faduwar rana har izuwa ketowar alfijir shine ake cewa dare. Amma wai ba ana nihin cewa ka kwanta tun farkon dare, a'a, kenan wannan kashi ɗaya na farko, rabi na farko kenan wannan zaka yi barci a cikin shi. In ma barcin awa 2 ka samu ko barcin awa 3, to sai ya tashi kuma sai ya yi sallah a cikin sulusin shi, yakan yi sallah ta sulusin shi kenan. Yanzu kuma in zaka kasa dare misali kashi 3, kaga kenan a cikin awa 10, awa 3 da minti 20 zaka samu, an gane? Kenan tsayuwar awa nawa ce yake? Kenan yakan raye da dare awa 3 da kusa da minti 20, sannan kuma ƙarshen dare sai ya kwanta ya huta. Shi kuma wannan in ka kasa dare kashi 6 kenan, sai ka huta kashi 5 na farko kenan. Wannan awa 10 sai ka kasa ta misali kashi 6, in ka kasa ta kashi 6 sai ka fitar da kashi 5 na farko kenan. Wannan kashi 1 na ƙarshe kuma shi kuma sai ya kwanta ya huta kenan. Kaga anan kayi barci a rabin dare na farko, ka tashi a sulusun shi, ka rayar da sulusun dare kenan awa 3 da kusan minti 20, kuma a ƙarshen dare kuma ka dan kwanta ka huta kafin alfijir ya keto. Shine yace waya namu sulusahu, yana yin bacci wato kashi 1 daga cikin 6 dare kenan na ƙarshe. Waya sumu yawman wa yufdiru yawman, kuma yakan azumci ni wai fudir yawman, wani yinin kuma ya huta. In yau yayi azumi kenan gobe hutawa yake, jibi in yayi gata ya huta. Qala Aliyu, wato Aliyu ibn al-Madini yana fada, yana cewa wa huwa qawlu Aisha, wannan fada ce ta Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ma alfafu saharu indi, karshen dare bai taba samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a guna illa na'iman face yana bacci. Idan aka ce as-sahar shine karshen dare gab da kusan ketowar alfijir, an gane ko? Shine ake ce masa as-sahar. Shi yasa abincin da ake ci a wannan lokaci ake kiran shi as-suhur, cin abincin kuma a ce masa suhur. Shine can Ubangiji ta'ala yake faɗa na jainahum bi sahar, kuma ya faɗa kanu qalilan minal layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun, kuma a can cikin suratu Ali Imran wa yastaghfiruna bil ashar, wanda addu'ar da ta dace bawa ya yawaita a wannan lokaci shine istighfari. To kasancewar anan Aisha take faɗa ƙarshen dare bai taba samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gona face yana bacci, kaga kenan shine sulusun dare kashi ɗaya daga cikin shiddan dare na ƙarshe kamar yadda annabi Dawud alaihi salam yana kwantawa sulusun dare kenan ƙarshen dare barci yake kafin sallar asuba to shine malam sai zo mana da hadisin Abdullahi ibn Amr Allah ya kara musu yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud mafi suyuwar azumi a gun Allah azumin annabi Dawud kana yasumu yawman wa yufdiru yawman ya kasance yakan yi azumin yini kuma ya aji yini ya huta yau in yayi gobe ya huta jibi in yayi gata ya huta wa ahabbu salati ila Allah salatu Dawud mafi suyuwar sallah a gun Allah wato sallar annabi Dawud kana yanamu nisfal layli ya kasance yakan yi bacci wato a tsakiyar dare kenan rabin dare waya kumu sulusahu kashi ɗaya daga cikin ukun dare kuma ya tsaya ya rayar da shi da ibada waya namu sulusahu kashi ɗaya daga cikin shidan dare kenan na ƙarshen kuma yakan kwanta ya yi barci hikima game da kwanci a ƙarshen dare saboda ka tashi sallar asuba da nishadi babu wata kasala babu wata gajiya tare da kai amma inda mutum zai zarce har zuwa ketowar alfijir to mutum zai tashi da rauni a gari amma in ka dan kwanta ka dan yi barci to anan in ka tashi kenan zaka tashi da kuzari da nishadi to amma anan ka dau mataki dan kada idaniyarka ta rinjaye ka ka kasa samun sallar asuba a lokaci in ma ta hanyar wani wanda zai falkar da kai ko kuma ka tabbata kana falkawa ko kuma ka wakilta wanda zai iya falkar da kai nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.